Na'am. To ƴan uwa, wannan duk karatu abin da yake gwada mana haɗin kan musulmi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الأمين بها كأن هو مسلمي قبلين كراتم أولا للتافي مع البركة وأن محمد ابن عبد الوهاب يربوتا سنن فضيلة الشيخ صالح ابن فوضان الفوضان ya ƙara mana sharhi da ƙarin jawabi babban abin da littafin ke karantar da mu shine haduwar kan al'umar musulmi amma haduwar kan akan abin da Allah ya ce da manzonsa littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam ya ci gaba da cewa mi walaysa tahkimul qur'ani aw tahkimus sunnati muktasaran ala mas'alati nidai fi qusumatin bayin nasu fil amwal wato sanya hukunci da alqur'ani ko ai hukunci da hadisin annabi bai takaita akan mas'ala ta jayayya ta yadda za a yi maganin husuma tsakanin mutane akan abin da ya shafi dukiya kurin ba har da abin da ya shafi aqidar su da ibadar su haifi yusammuna alhukma biha bima anzala Allah annahu hukumun bainan nasi fi amwalihim wasu suna cewa hukunci da abin da Allah ya saukar wato hukunci ne tsakanin mutane akan abin da ya shafi rigima ta dukiya wani za'atin fi umurid dunya faqat da irin jayayyar da suke akan al'amura na duniya kawai la bal huwa alhukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli nida ba haka ba hukunci da Qur'ani da hukunci da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hukunci ne da ake yin sa tsakanin mutane a kowane irin sabani da kowane irin ainihin jayayya wan nizaa fil aqidati ashaddu min an nizaa fil amwal jayayya akan aqida ita tafi tsanani akan jayayya akan dukiya akan a kwace maka aqidar ka gara a kwace ma kudin ka dan an kwace ma kudi bai hana ka shiga aljanna amma aka kwace ma aqidar ka ta Qur'ani da Sunna to wuta ake jefa ka to mu yanzu ba mu damu ba aqidar da kace ko ina zaka yi sallah duk wanda yace la ilaha illallah muslimi ne a ba fadan bane aikin ne ka duba Qur'ani cewa yi la yamlikuna shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna masu cewa kalmar shahada ta ishe su za su shiga aljanna to wannan kalmar ba za ta sa su samu ceto ba ranar alkiyama na shiga aljanna illa man shahida bil haqqi sai wanda ya kalmar shahada da gaskiya yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah da harcen sa ya fada haka zuciyarsa ta yadda da ma'anan gabansa suka yi aiki da ita duk qur'ani da hadisan nan bayanin la ilaha illallah suke Allah ka shiryar da mu daka sabani a aqida shine sabanin da yafi tsanani wani zawo fi umuril ibadati da sabani cikin al'amura na ibada wa umurul halali wal haram da al'amura na halal da haram ashaddu min an nizaa fi qusumati fil amwal wannan ma yafi tsanani akan sabani na dukiya innamal qusumatu fil amwali juz'un aw juz'iyyatun min ikhtilafi alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla sani kawai husuma da take kasancewa a dukiya wani yanki ne gefe ne daga cikin sabani da ya zan wajibi ai maganin sa da littafin Allah wasahabatu radiyallahu anhu kana yasulu bainahum ikhtilafun hatta sahabban manzon Allah sukan yi sabani lakin sar'ana ma yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama fayantahi ikhtilafuhu sai dai su da wuri daga wannan yace kaza halal wannan yace haram sai a mayar shi qur'ani mi Allah yace ku duba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu aka ce manzon Allah ya rasu sai sayyidina Umar yace bai mutu ba ya rasu kawai sai ya zare ta kudi ya ce kan na ƙara ji duk wanda ya ce annabi ya mutu zan sare kansa. Sannan Abubakar ibn Siddiq ibn Abi Kufaha ta yana waran sai ya jawo aya a Qur'ani Allah madaukaki yana cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Kawai sahabbai sai suka kama karanta wannan aya. Umar sai ya maida takobi cikin kubensa yace sai ya ji kamar bai taba sanin ayar nan ba sannan ta tsauka. Sai yace ya gane sunna Abubakar yana gaba da shi. Kaga Qur'ani yake bi. Da ka sabanin yanzu ya kare ya bi littafin Allah, ya bi sunnan manzon Allah, wa ya karantar da shi magabacinsa. Khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko wato Abubakar as-Siddiq ibn Abi Kufahata abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan kaga su sahabbai daga an yi sabani an ga gaskiya kuma sai a jefar da sabanin ai riko da gaskiya. Allah ka sa mu zan haka. Na'am. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama hawla alladhi yatawalla al-amra min ba'dih. Ga wani sabani na biyu da ya faru a tsakanin sahabban manzon Allah. Sun yi sabani mai tsanani bayan rasuwar manzon Allah. Shin waye zai zama shugaba? Dan al'amarin shugabanci babu wasa. In ba shugaba ba za a zauna lafiya ba. Ko mummunin shugaba? Shugaba ne. Daka sai suka yi sabani. Waye zai zama shugaba? Wasar'ana ma hasamun niza'a wa raja'u wa wallau Abubakar as-Siddiq. Nan da wuri kawai sai suka yi maganin wannan jayayya, suka dawo suka sanya sayyidina Abubakar Siddiq shine ainihin khalifan manzon Allah. Saboda me? An tuna abubuwan da manzon Allah ya faɗa a kansa. Wan qalu lahu wa da'u, suka jawo gare shi suka marda'a. Wa zalal ikhtilafu, sabanin su na shugabanci ya rabu. Kun ga mu yanzu kowace ko ahlin sunna sai kaga sun sha babban izala wan izalatin ku dariqa tijaniya. Kaga ga tsohuwa ta shehu tijani, ga faira ta ainihin wato wannan wane ne Burhama kaula in yasi ba al-khawlahi as-Senegali a ciki ma sai aka fito da faira. Wannan kan suna faira tsiya Allah saukaka. Ah, to a ce a haɗu da mace da namiji a dunkule a rangwala don masu bin sunna su ji haushi. To irin wannan saɓanin inda karatu ake sai a ja ayar Qur'ani Allah ya hana haɗuwar maza da mata. Manzon Allah ya ce ba'idu baina anfasir rijali wan nisa, a nesantar da tsakanin numfashi na maza da mata. Ba a so maza da mata su gauraya. Shi yasa Turawa suka kawo mana ko education, mixed education, komi a ce sai an sa mata kaza saboda a batar da ku. Annabi ya ce lan yufliha qauman wallau amrahum imra'a, mutanen da suka ba da shugabanci ga mace ba za su taɓa samun rabo ba. To kun ga wannan saɓanin sai aka yi maganinsa. Wa hasamatil firqatu, rabuwa sai aka ƙare. To kun ga mu da ba a yarda ba, tunda shugabanci ake so kowa sai ya ja ɓangaren su aka tafi. Hasalat fi man yatawalla al-amru ba'da ar-rasul, wannan fitina da ta auku waye zai zama shugaba bayan manzon Allah. Fahum yasulu bainahum ikhtilafun, dan haka sahabbai sukan samu sabani a tsakaninsu. Lakin yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, sai dai sukan koma zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah. Thumma yadhhabu al-ikhtilafu fi ma bainahum, sannan sabani sai ya tafi a tsakaninsu. Wa inna ar-ruju'a ila kitabillahi yuzulu al-ahqada, in mutane za su koma su bi Qur'ani, wannan yana tafiyar musu da kwafe. Ka kullaci wani a ranka shine kwafe. Wa yazilul abghan, yana gusar da ainihin ma'anan su da hikidu da abghan, duk abu ɗaya ne. Fala ahad yata'arradu ala kitabillahi azza wajal, ai ba wanda ya sai fito da littafin Allah Al-Qur'ani. Fa innaka indama taqulu lil insan, yanzu misali in kana cewa mutum ta'ala ila qawli imami fulani, ka zo ka bi maganar shugabawa ne, awul alimi fulani, ko ka zo ka bi maganar babban malami wani, la yaqtani'u, wanda kake kira in yana da hankali ba zai bi ainihin wanin naka shugaban ba, ba zai bi wanin naka malamin ba. Lakin law qulta law, amma an kace mutum ta'ala ila kitabillah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, tahozuwa ga littafin Allah, tahozuwa ga sunnan manzon Allah, fa in kana fihi imanu, in dai mai imani ne, fa huwa yaqtani wa yarji, sai ya samu kana'a ya dawo ya bi abinda Allah ya ce. Amma an kace ai babban malami kaza ya ce kaza ba, ya ce ina ruwana da shi, shugaba wane ya ce kaza, ya ce ba ruwana. Qala Allahu ta'ala, malai ce ga wata hujja Allah madaukaki ya ce, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi, sani kawai maganar da mu'minai, maganar mu'minai tana kasancewa in an ce su zo su bi littafin Allah, su bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, li yahkuma bainahum, dan littafin Allah da sunnan manzon Allah su yi hukunci tsakanin su, an yaqulu sami'na wa ata'na, in dai mai imani ne, kaga shi yasa ce in dai mutum yana da imani aka ce Allah, to zai bar na kowa ya komo na Allah. In an ce annabi, zai bar kowa ya bi annabi. Wa ula'ika humul muflihun, masu yin haka, masu komawa ga littafin Allah da sunan manzon Allah, su ne marabanta, Allah ka sanya mu cikin su. Suratul Nuri aya ta 51. Hadha qaulul mu'minin, wannan shine maganar mu'mini. Ammal munafiqun, amma munafikai, in kana alhaqqu lahum ja'u mud'inin, idan sun ga sun ne da gaskiya sai su zo da sauri. Wa in kana alhaqqu alaihim, in gaskiyar ta kwankwashe su ne, su ne ba su gaskiya, tawallau, sai su juya baya, wa aradu, su bijire, kama zakara Allahu anhum, kamar yadda Allah ya ambata dangane da su munafikai. fala yasma'u al-mu'minina an yabqaw ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat, bai dace ba, bai halatta ba ga musulmai su wanzu akan sabani kowane iri. La mala ce ba zai yu ba, musulmai mu'minai masu imani su wanzu akan sabani. Wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu, Allah ya hane mu mu zan kaman wanda suka rarraba. Wa ikhtalafu, suka yi sabani, qabla na gabanin mu, fa halaku, suka halaka. Allah ka raba mu da su. Kaga wa'annan wa'anda suka yi sabani, malai ce lamma baqaw ala ikhtilafihim, yayin da suka saura akan sabanin su, halaku, sai suka halaka. Wa naharu fi ma bainahum, suka sassoki junan su. Wa taqatalu, suka yaki. Hadha shanu ahlul ikhtilaf, wannan shine sha'anin masu sabani. Amma shanu ahlul ijtima', amma sha'anin masu haduwa, fa huwa alquwwatu, shine su kara karfi. Wa zawalul hikdi, da gushewar kwafe, min qulubihim, a zukatan su. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ya ce masu cewa sun yi imani, ya Muhammad, ba su yi imani ba, sai sun sanya ka kai ne mai hukunci dangane da abin da yake gudana a tsakanin su, sannan in kai hukunci kar su ji ɓacin rai a zuciyarsu, su miƙa wuya miƙawa. ولا يرضي الناس ولا ينهى النزاع الا رجوع الى كتاب الله وسنه رسوله. ba abinda zai sa mutane su yarda su bar sabani sai in sun koma zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah. Wa zakara annahu amara almu'minina bil ijtima'i fi ad-din. Malai ambata mana cewa Allah ya umarci musulmi su hadu akan addini, wa nahahum an at-tafarruqi fihi, ya hane su rabuwa a cikin addini. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukake ce, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha. Shara'a lakum min ad-dini, Allah ya shar'anta muku addini. Ma wasa bihi nuhan, irin wadda Allah ya wasiccinsa ga annabinsa Nuhu alayhi salam. Wallazi auhayna ilayka, shine abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahima, da abinda muka yi wasicci da shi zuwa ga annabi Ibrahim. Wa Musa, da abinda muka yi wasicci da shi zuwa ga annabi Musa. Wa Isa, da abinda muka yi wasicci da shi zuwa ga annabi Isa dan Maryama alaihi wa alaiha salam. Wani irin wasicci ne? An aqimu ad-dina, ku tsayar da addinin Allah. Wala ta tafarraqu fihi, amma fa kar ku raba a cikin addini. Addinin guda ɗaya ne, shine musulunci. Wanda ake bautatawan guda ɗaya ne shine Allah. Littafin guda ɗaya ne shine Qur'ani. To me ina za a saba? Amma idan mutum ya ki wannan haduwar, to mushriki ne. Shi yasa a gaban wannan ayar Allah bai tsaya ba sai ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi. Abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi, na su dogara ga Allah, su haɗa kai akan addinin Allah, ya yi musu girma, ya musu dogara. Allahu ya ji tabi ilaihi man yasha, Allah dai yana zaɓen wanda ya so ya shirya da shi zuwa gare shi. Wa yahdi ilaihi man yunib, yana shirya da wanda ya maida al'amarinsa zuwa gare shi. Allah ka shirya da mu. Don haka Allah ya hana rabuwa cikin addini. Wa yaziduhu wuduhan, wannan yana ƙara masa ainihin bayani. Ma waradat bihi sunnatu, abin da yake ƙara wa wannan bayani abin da sunna ta gangaro da shi. Min al-ajab al-ujab fi zalika, na ainihin abun al-ajab. Al-ajabun ma na al-ajab. Na'am. Sabata an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-ahadith, ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai. Ma yahuthu al-ijtima'i, hadisan da suke ta kwadaitarwa akan haduwar musulmai. Wa yanha an at-tafarruqi wal ikhtilaf, yana hana rarrabuwa da sabani. Mithlu hadisi, kamar irin wannan hadisin. Fa innahu man yish minkum, hadisin da annabi yake gaya wa irbabu dan sariya. Annabi ya ce duk wanda ya tsawar rai a cikin ku, yake gaya wa sahabbansa, zamaninsa ba rabuwa. Allah ya ce, annabi ya ce shi ne musulunci. Ba wani wanda zai ce wane waliyi ne, a zo a bi shi. Wane shehi ne, a zo a bi shi. Wane hudubi ne, a zo a bi shi. Wane muqaddami ne, a zo. Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Amfanin malami ya karanta ma Qur'ani da sunna. To sai annabi yake gaya wa sahabbai a wancan zamani, ya ce fa innahu, yadda sha'anin da lamarin yake, man ya ish minkum, duk wanda ya tsawarai a cikinku, fa sayara ikhtilafan kathira, da sunni zai ga sabani mai yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗi maganin sabani, yace fa alaikum bi sunnati, in sabani ya zo sai annabi yace na riƙashe ku, na hore ku da bin sunnata. Sunnar annabi ake bi, ba abin ɗariƙar shehu, ba abin ɗariƙar wani wali, wali ɗan marina, wali na giginyu, kowace ƙasa da waliyinta. To wannan walin naɗa shi aka yi. Waliyin Allah shi ne mai bin Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ya ce ku saurara, ku faɗaka, ku ji, shi ne ala harfu tanbihi. Inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah la khawfun alaihim ba sa jin tsoro na ainihin ranar alkiyama wala hum yahzanun ba sa bakin cikin barin duniya su waye wayannan sai Allah ya fassara su da cewa alladhina amanu wa'anda suka yi imani da Allah menene imani da Allah kai da akwai Allah dan Allah ya ce afillahi shakkun fadirus samawati wal ard yanzu Allah kuke shakkar a kasancewarsa to ai shine wanda ya kage halittar samai da kasa kasan dai samman nan da kasa ba wani ne yayi su ba in ba ubangiji to kai yadda da samuwar ubangiji kai yadda da annabawansa kai yadda da mala'ikunsa kai yadda da littattafansa kai yadda da kaddara alherin ta da sharri wannan sune lawazim na imani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alaikum bi sunnati na hore ku da bin sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofina wa'anda suke shiryayyu khulafa'ur rashidin sune Abu Bakar as-Siddiq ibn Abi Kufaha Umar al-Faruq ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Dhun-Nurayn Ali ibn Abi Talib wannan sune khulafa'ur rashidin annabi ya ce maganar wa'annan garanti ne kawai kabe na'am summa sara al'amru ila anna al-iqtila' iftiraqa fi usuliddin wa furu'i huwa al-ilm daga karshe ma sai zan wai rabuwa a cikin tushen addini shine aqida da reshen addinin wai shine ilimi والفقه شنو فقه في الدين cikin addini wannan ba haka yake ba sara al'amru ma'asah asab al'amarin tare da abun ban haushi ya kasance indal mutaakhirin a mutanen karshen zamani irin wannan zamani da muke raye anna al-ikhtilaf fi al-usul wal furu' huwa al-fiqh sabani cikin usul da furu'a wato usul shine aqida furu' shine reshi wa shine aqi shine ainihin wato fiqhu ma anna alwajib al'akasu tare da cewa abin da ya wajaba sun kuyan haka shine wajibi ba a son sabani a usulu da furu'u anna alijtimaa fiqhun fi dinillah haduwan musulmi su zama abu daya su dunkule wannan shine fiqhu fi dinillah hum yaquluna inna tafarruqa ويداء الحريه للناس ان التفرق ويرربوا ويداء الحريه للناس دبي ومتانه ينتي وادم الحجر عليهم ده هل ده كر اهل كوا وي الدين دي يغا داما شيني حجر هذا هو الفقه وي شيني فقه وسار امر الاجتماع لا يقوله الا زنديق او مجنون al'amarin ijtima'i wato haduwan kan musulmi ba mai fadansa sai zindiki waya zindiki shine mai bayyana musulunci ya boye kafirci ko kuma majnuni shine mahaukaci na'am malaci wa nahnu naqulu al-fiqhu huwa al-ijtima'u ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fiqhu menene ma'anan fiqhu ma'rifatu daqiqatul ilm haka imam abu hanifa ta numanu dan sabit ne yace ma'anar fiqhu shine in aya ta fadi magana ka gane zurfin ilimin da yake cikin ta ka gane zurfin ilimin da yake cikin hadisi kai istinbadi wannan shine fiqhu wa ba'dhum yaquluna hadha min si'atil islam wasu kuma suna cewa yalwa ce ta musulunci annahu idza haruma alaina ahadun shay'an najidu man yufti bihilli wa in wani haramta mana abu sai mu samu wani ya bada fatawa da halaccin sa ko kwanan nan wani abun al'ajabi ya faru wani malami Dr. Aliyu Umar a Kano malami ne na Allah Rabbani yana wa'azi sai ya bada fatawa ga masu drama cewa idan mutum yayi aure na wasan kwaikwayon drama sai ya ce wa matar a cikin dirama ya sake ta. To in yana da mata ɗaya a gida ta saku, in biyu ne sun saku, in uku ne sun saku, in huɗu ne sun saku. Wai har ɗan dirama yake wa malami rai. A matsala ta addini a Najeriya, wasu malamai sai suka goyi bayan ƴan dirama. Akwai wani Sani Khalifa a Zaria, Batijjani, sai ce wai ai babu muhalli. Sai ce anan ba ai ba a buƙatar muhalli. Annabi ya ce salatun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Abu uku, in da gaske kake da gaske kake, in wasa ma kake yi da gaske ne. To in ka san matarka ta wasa, in kana da ta gaske to ta sau. Amma a Tijjaniyance sai daga Shehu ɗaya rubutu da kansa ya ce wannan magana in matansa huɗu ne duk sun sau. To in banda Najeriya ake haka. Allah ka kiyashe mu. To wai ƴanci ne a bar wanda bai san addini ba har ya magana akan addini. Wannan yana daga cikin abin da Yahudawa suka ƙago, suka jefa a cikinmu, suka rarraba mu, aka samu organized crime, aka fito da hanyoyi na sabo. In ka kalli abin da ake na football da drama, sai kaga ana ba su talle ɗaya mutum da ya ce an ba shi miliyan 50, sai kaga yara suna cewa shi zai zama ɗan drama. Saboda mi? Saboda ya samu kuɗi. Ya ɗauka in ya samu kuɗi shi kenan ya tsira, bai san fitina ya shige ba. Ka tsaya ka koyi addinin ka, rayuwar mai ƙarewa ce. Na'am. Da haka haɗuwa shine abin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yaquluna hadha min si'ati al-islam. Na'am. Ittakhadhu an-nasa hum mushri'in fala ra'ay haula idha qala fulanun hadha halalun sara halalan lana. Wa in awana ya bada fatawa, malami yace kaza halal ne, wani yazo yace a haram ne, sai ka dauki wanda kake so. Sai a hada da mai halal da haram din, waye ya yi daidai da Qur'ani da Sunna. Fa naqulu narju ila kitabillah, mu koma ga littafin Allah. Fa man shahida lahu bil haqqi akhadna bi, duk da Qur'ani ya bada saidan shi adda gaskiya sai mu bi shi. Wa man shahida alayhi bil khada'i taraknahu, wanda ya bada saida da kuskure sai mu bar shi. Hadha huwa al wajibu, wannan shine wajibi. Da haka ya ƴan uwa musulmi, mu sani addininmu ya hana rarrabuwa. Ya ce mu haɗu ne. Allazi ya'muru bil ijtima', umarni yake da haɗuwa. Wa tarkil khilafi, da barin saɓani. Yaqulu anhu hadha kharijun 'ala al umma, wannan idan mutum yayi haka ya fita daga cikin al'ummar musulmi. Hadha zindiqun, wannan zindiki ne. La'annahu yulgi aqwal al ulama, saboda yana jefar da maganganun malamai. Fa nahnu la nulgi aqwal al ulama, ba ma barin maganganun malamai. Innama na'riduha ala kitabillah, zamu in malami ya faɗi magana sai mu kwatanta ta da aya. Nahnu lam nukallif bi ittiba'i nas, Allah bai kallafa mana bin mutane ba. Innama umirna bi ittiba'i al qur'ani wa sunnah, kawai Allah ya umarce mu da bin Qur'ani da Sunna ne. Hadha huwa al-haqqu, wannan shine gaskiya. Ma umirna bi ittiba'i fulanin wa fulan, ba a ce mu bi wane da wane ba. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina, Allah bai wakilta mu ga bin ra'ayoyinmu ba. Wajtihadatina, bai ce sai mun bi ijtihadin kanmu ba. Bal anzala alaina kitabahu, ba haka ba, Allah ya saukar mana da littafin sa. Wa arsala ilaina rasula, ya aiko mana manzansa. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasuli zala shiqaqu, in mun koma ga littafin Allah da sunnan manzon Allah, rarrabuwa ta gushe. Wa zala al-ikhtilafu, rarrabuwa ta gushe. Wajtama'atil kalima, kalmar musulmi ta hadu. Da haka ƴan uwa, Allah ka haɗa kanmu akan abin da yake shine daidai, shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abin da yafi ƙarfin mu, Allah ya iya mana shi. Rashin zaman lafiya da yake damun mu a ƙasa, da talauci da curuta, muna tawassuli da wannan karatu, Allah madaukaki ya janye mana shi. Shugabanninmu, Allah madaukaki ya shiryar da su. mu ma Allah ya shiryar da mu, Allah ya shiryar da ƴaƴanmu, Allah ya ba mu iko riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah, dan nan ne kawai za a samu zaman lafiya. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum. Ya cika.